Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Tare da babaya ku makiyar da sauran abokan aiki, nake kawo muku wannan shirin na yau ranar Talata 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To, Sarfil gangamin yakin neman zaben shugaban Amurka mai zafi da aka yi da kalamai masu gauni a yau Talata ya zo ƙarshe. A ranar ƙarshe da yake gudanar da yakin neman zaɓe domin fafitar da masu zaɓe, dalilin da ya sa ya kamata su zaɓe shi ya ci gaba da mulkin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce wa'adinsa na biyu za a ga gyaran harkoki a Washington, kana zai tsare tsinkayar Amurka. Cutar sankara ko kuma kansa na ƙaruwa a ƙasar Kenya, musamman tsakanin mata, inda gwamnati ta ɗauki matakan wayarwa domin daƙile wannan cutar.
Kaga dai shi Trump ne inda ya burge ni duk lokacin da ya hau, ba a taba samun yaƙe-yaƙe a ƙasashen duniya ba. To kuma shi ma kanshi Joe Biden din ya iya siyasa, ba ya iya magana da sauransu.
Trump tun da ya hau duniya ta zo na lafiya. Shi Joe Biden kuma duk da kiyayen da waɗansu suke masa, ba mu ji ya maida martani a hanyar da za ta kawo tashin hankali a cikin Amerika ba.
Masu iya magana na cewa rana ba ta ƙarya, sai dai uwar iya ta ji kunya. Yau take babbar ranar zaben shugaban ƙasa a nan Amurka. Cikin shirin za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da wannan zaɓe da Amurkawa za su yi a yau. Haka kuma za mu kawo kashi na farko na tarihin manyan 'yan takarar da ke karawa a zaben tsakanin shugaban ƙasa Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Muna kuma da rahoto kan taron da kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta gudanar kan shiga cikin tsarin sa ka'idojin amfani da kafafen sada zumunta na zamani, wato social media. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Gangamin yakin neman zaben shugaban Amurka mai zafi da aka yi da kalamai masu gauni a yau Talata ya zo ƙarshe. Miliyoyin Amurkawa ne suke kwarara zuwa rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar domin yanke shawara akan ko shugaba Donald Trump na Republican ya ci gaba da shugabancin Amurka ko kuma a yi waje da shi a baiwa abokin takararsa na Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden damar mulkin ƙasar. Yayin da ake fama da cutar coronavirus da ba a sa ido sosai a Amurka, sama da mutum miliyan 97 ne suka riga suka kada ƙuri'unsu. Adadin da ya kai sama da kashi 2/3 na ƙuri'un shekarar 2016 da mutum miliyan 139 suka kada, inda Trump ya yi wa 'yar takarar Democrat Hillary Clinton bazata ya doke ta ya nasarar shiga fadar White House. Ganin yadda aka kada ƙuri'un wuri mai ɗimbin yawa, baki ɗayan adadin ƙuri'un shekarar 2020 a cewar masu lissafi ka iya kai miliyan 150 ko kuma fiye da hakan, lamarin da ke zama tarihi a Amurka. Amma dokokin wasu jihohi akan zaɓen aiki ya sa sai a yau Talata dare ko kuma gaba da haka a wasu jihohin kafin samun sakamakon ƙuri'un aiken da aka kada. Zaɓen shugaban ƙasar da yana zuwa ne bayan yakin neman zaɓe mai zafi da munanan kalamai daga masu takarar guda biyu, Trump da Biden, suna kokarin jan hankalin masu zaɓen da kuma kalaman da kowane ɗayan suke cewa abokin takararsa bai cancanci shugabancin ƙasar ba ko kuma zai iya kai ƙasar ya baro. A ranar ƙarshe da yake gudanar da yakin neman zaɓe domin fahimtar da masu zaɓe dalilin da ya sa ya kamata su zaɓe shi ya ci gaba da mulkin Amurka a wani wa'adin shekaru huɗu, shugaban Amurka Donald Trump ya ce a wa'adinsa na biyu, za mu yi gyaran harkoki a Washington, kana za mu tsare tsinkayar Amurka. Shugaban ya nanata a jiya Litinin a jihar North Carolina cewa an samu bunƙasar tattalin arziki a cikin wannan annobar coronavirus, kana ya yi alƙawarin raba maganin rigakafi a cikin 'yan makonni masu zuwa. Jami'an kiwon lafiya ciki har da waɗanda suke tare da Trump sun ce akwai yiwuwar Amurkawa da dama ba za su samu maganin a farko ko kuma tsakiyar shekarar 2021 ba. Trump ya faɗa a taron gangaminsa na farko a jiya Litinin cewa idan aka zaɓi abokin karawansa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, zai mai da ƙasar kurkuku ƙarƙashin dokar hana zirga-zirga da zammar daƙile cutar. Shi ko Biden ya faɗa a jiya Litinin a Cleveland da ke jihar Ohio cewa matakin farko na yaƙi da wannan cutar shine yin waje da shugaba Donald Trump. cutar sankara ko kuma kansa na karuwa a kasar Kenya musamman tsakanin mata. Mata da dama ba su da halin gyaran gashi idan cutar ta tuje musu su ma a kai. Cutar kansa ita ce ta uku mafi kisa a kasar Kenya a cewar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Gane adadin kamuwa da cutar na karuwa daga 37 a shekarar 2012 zuwa 48 a cikin wannan lokacin. Dr. Gladwell Kiari, likitan kula da cutar sankara ne a asibitin birnin Nairobi, ta danganta karuwar cutar kansan da batun duban lafiya da kuma sake halaye.
We are smoking more, we are taking alcohol more, our traditional diets have changed and we no longer eat the traditional.
Tace muna shan taba sosai, muna shan giya da yawa, abincinmu na gargajiya sun sauya, kana mun daina cin abincin iyaye da kakanni da muka saba ci, muna cin abinci mai maiƙo. Ba ma shan ruwa sosai, kada ba ma cin kayan lambu, sai dai abinci da na'ura ke sarrafa su. Gwamnati ta fara daukar matakin wayar da jama'a da kuma bude cibiyoyin jinyar sankara da yawa a fadin kasar, amma 'yan kasar Kenya da ke rayuwa da dalar Amurka uku ba su iya biyan kudin jinyar.
To kafin ba bai sake dawowa da ci gaban labaran, zamu leƙa Najeriya inda wakilin Haruna Dauda ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan kasar game da zaben da za a gudanar yau a nan Amurka.
Sunana Francis Okoye. A gaskiya wannan zaben zai yi karfi saboda zai zama close marking da zai, amma gaskiya dukkan candidates su biyu suna da chances.
To sunana Tijjani Usman Bello. Wato abinda ya bani sha'awa ga Amerikawa shine yadda suke yakin neman zaben su babu wani tashin, sannan kuma abinda yake burge ni ga su kansu 'yan takaran. Kaga dai shi Trump ne inda ya burge ni duk lokacin da ya hau, tun daga wancan lokaci zuwa yanzu ba a taba samun yaki a kasashen duniya ba. To kuma shi ma kanshi Joe Biden din ya iya siyasa ba, ya iya magana da sauransu. Ina dai musu fatan alheri, Allah ya sa su zabe lafiya.
Sunana Ibrahim Gwamnam Shaliza. Zaben da za a gudanar a America abun koyi ne ga sauran duniya, domin duk da hayaniyan da ake ta yi cewa a'a Trump shi mutum ne mai zafin zuci, mutum ne wanda shi baya son bakake, baya duk wannan ba shi bane, domin Trump tun da ya hau duniya ta zo na lafiya. Shi Joe Biden kuma duk da kiyayen da waɗansu suke masa, ba mu ji ya mai da martani a hanyar da za ta kawo tashin hankali a cikin America ba. Duka wayannan mutum biyu dattawa ne.
Dai sunana Dauda Iliya, dan jarida ne a Maiduguri. Hakikanin gaskiya zaben Amurka zabe ne da duk duniya suke fatan ganin cewa an yi, saboda su ne da ake cewa kamar su ne suke yada tsarin demokradiya duniya, su ne kamar uwa maba da mama na tsarin demokradiya gabaki daya. Amma idan ka dubi shi Donald Trump da kanshi, me Afirka suka ji gajiyan shi a wannan shekaru hudu da yi? Afirka babu da suka ji gajiyan sa, kuma ya kamar ma ya mai da Afirka ne saniyar ware. Wannan zai yi tasiri sosai ganin yadda bakakin Amurka da suke zaune za su yi zabe, saboda ka suna ganin kamar bai mutunta bakakin fata ba. Ta fuska ɗaya kuma shi Joe Biden shi ma yana da nashi tsare-tsaren wanda yana ganin, har ma wanda ya dauka ma matsayin mataimakiyarsa bakar fata ce, saboda haka yana neman goyen bayan wannan. Saboda haka mu da muke nan za mu ce a yi zaɓe lafiya, amma kuma wanda zai fi baiwa nahiyar Afirka da bakaken fata muhimmanci, wannan mu a can muke ganin cewa shi ya cancance ki wannan zaɓe.
Sunana Malam Ahmad. Gaskiya wannan zaɓen Amerika da aka sa a gaba, hankalinmu 'yan Afirka yana kan wannan zaɓen don muhimmancin Amerika a siyasar duniya.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu da kuma fatansu game da sakamakon wannan zaɓe da za a gudanar a ƙasar Amurka baki ɗaya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba ya dawo da ci gaban labaran.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi Allah wadai da kama 'yan rajin demokuraɗiyya da hukumomin Hong Kong suka yi. Yana mai kiran wannan aiki da amfani da ƙarfin jami'an tsaro a fili saboda biyan buƙatar 'yan siyasa. Pompeo ya yi waɗannan kalaman ne a wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar a jiya Litinin. Pompeo ya ce tursasawa da tsoratarwa da gwamnatin Hong Kong ke yi wa wakilan 'yan rajin kare demokaradiyya da kuma yunkurin hana fadar albarkacin baki. Shaida ne da ke tabbatar da tsoma baki da jam'iyyar kwaminisancin China ke yi, wanda ya ce hakan na rusa alkawarin baiwa Hong Kong cikakken 'yanci. Pompeo ya yi kira ga Beijing da Hong Kong da su mutunta mutanen Hong Kong da ba su damar bayyana damuwarsu ta hanyar zaɓen jami'ansu. A ƙarshe a jiya Litinin, wata kotun tarayya ta yi fatali da ƙarar da jam'iyyar Republican ta gabatar mata na soke kusan ƙuri'u 127,000 a Houston, saboda an kada ƙuri'un ne a wata rufan zaɓe da aka yi a lokacin annobar coronavirus wanda ake shiga da mota a yi zaɓe a wuce. Masu rajin ra'ayin mazan jiha na Texas ne suka kai wannan ƙarar, waɗanda suka kalubalanci faɗa da buɗe rumfunan zaɓe a lardin Harris, inda tuni aka kafa tarihi da mutum 1,400,000 suka kada ƙuri'unsu. Wannan lardin shi ne mafi girma na uku a cikin ƙasar, kana ana mai lakabi da fagen daga mai muhimmanci a jihar Texas, inda shugaba Donald Trump da Republican suke ganin za a yi kankan a yau Talata, abinda ba taɓa yi a wurin ba a cikin shekaru da dama.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda aka sani, a yau Talata ne Amurkawa za su fitar rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu na zaɓen shugaban ƙasa. Saboda haka abokin aikin Murtala Faruk Sanyinna ya duba mana tarihin manyan 'yan takarar biyu, inda ya fara da na shugaban kasa Donald Trump.
Donald J. Trump, shugaban kasar Amurka na 45, kuma shugaba na uku da aka tsige shi amma kuma ya sami kubuta, yana neman sake zaɓensa a wa'adin mulki na biyu a watan Nuwamba. A hukumance, Trump ya kaddamar da yakin neman zaɓensa a watan Yunin shekara ta 2019 a Orlando ta jihar Florida, inda ya kaddamar da taken ci gaba da bunƙasa Amurka, wato Keep America Great a Turanci, domin bambantawa da takensa na shekara ta 2016, wato sake bunƙasa Amurka, Make America Great Again a Turanci. Ya faɗa wa magoya bayansa cewa mun taɓa yi a can baya, kuma za mu iya sake yi a yanzu. Kuma wannan lokacin za mu kammala aikin. Kafin ya zamo shugaban ƙasa, Trump hamshakin ɗan kasuwa ne da ke sha'anin gidaje a New York, kuma mai gabatarwa a tashar talabijin. Bayan kammala karatun digiri a kwalejin nazarin sha'anin kuɗi ta jami'ar Pennsylvania, ya ci gaba da shugabancin sana'ar gidansu ta sha'anin gidaje da kadarori, inda ya faɗaɗa ta ya kuma giggina otel-otel da gidajen caca da filayen wasan golf a faɗin duniya. A farkon shekarun 1990, bisa tilas Trump ya gabatar da koken karewar kasuwancin sa a Atlantic City da New York. To amma duk da haka, ya sake tada komadar kasuwancin nashi, inda a shekara ta 2016, Forbes ya kiyasta kadarorinsa a kan kuɗi $3.3 billion. A shekara ta 2004, Trump ya kasance wani sanannen mutumin kafafen watsa labarai, saboda shiryawa da kuma fitowa a shirin nan na The Apprentice, wanda ya yi fice sosai a gidan talabijin na NBC. Ya bar shirin a shekara ta 2015, sa'ad da yake shirin tsayawa takarar shugaban ƙasa. A cikin shekaru uku da rabi na mulkinsa, shugaba Trump ya zartar da wani babban ƙudurin dokar yin garan bawul ga haraji. Ya rage yawan sojojin Amurka a Siriya, kana kuma ya sami nasarar amincewar majalisar dattawa akan alƙalai biyu da ya naɗa a kotun ƙoli, mai ra'ayin riƙau Neil Gorsuch da Brett Kavanaugh, domin cike gibin da ke akwai a kotun mai alƙalai tara. Haka kuma ya sami amincewar naɗa wasu alƙalai kusan 200 a ƙananan kotunan tarayya. Naɗin Kavanaugh musamman ya janyo cece-kuce, inda aka gudanar da tarukan jin ra'ayoyin jama'a akan halayyarsa ta shan barasa yana matashi, da kuma zarge-zargen cin zarafin mata. Daga ƙarshe dai, majalisar dattawa ta amince da naɗin na Kavanaugh a kotun ƙoli da rata ƙalilan. Trump ya yi ƙoƙarin shata manufofi na daƙile shigowar baƙin haure, ciki har da samun nasarar amincewar majalisar dokoki na kudi kusan dala biliyan 1 da miliyan 400 domin gina katangar kan iyaka duk da yake yana kasa da adadin kudin da ya nema. Ya kuma ayyana dokar ta baci domin samun karin dala biliyan 3 da miliyan 600 na ci gaba da aikin ginin. Shugaban kasar ya cika alkawarin da yayi a lokacin yakin neman zabe na janye dokokin gwamnati tare da soke kaso mafi yawa na shirin inshoran lafiya na tsohon shugaban kasa Barack Obama da aka fi sani da Obamacare. Duk da kasancewar miliyoyin Amurkawa sun rasa ayyukansu da inshoran kiwon lafiya sa'ad da annobar coronavirus da ta addabi duniya ta yi lahani sosai a Amurka a wannan shekara, Trump ya nemi kotun koli da ta soke shirin na Obamacare baki ɗayansa. Trump ya yi ta bayyana rashin kaunarsa akan manufofin Obama. Dan jam'iyyar Democrat da ya gada, wanda kuma shine kadai bakar fata da ya taba shugabantar kasar. Trump ya sami bunƙasar tattalin arziki na tsawon shekaru 3 a ƙarƙashin mulkinsa, da ya hada da raguwar rashin aikin yi zuwa kashi 3.5 kacal a cikin 100, adadi mafi karanci da aka taba samu a kasar da tafi karfin tattalin arziki a duniya a cikin shekaru 50, yayin da kuma farashin hannayen jarin kasar suka daga sama. To sai dai kuma nasarar ta kai ƙarshe ba shiri, a yayin da annobar coronavirus ta watsu daga China zuwa sassan duniya a farkon shekarar nan ta 2020, inda Trump ya yi ta bayyana shakku da ta baba akan muni da kuma lahanin cutar ga Amurka. A ƙarshen watan Fabrairu, Trump ya yi hasashe a wani jawabin da ya yi a gidan talabijin cewa cutar za ta gushe, wata rana za ta gushe tamkar wata mu'jiza. To sai dai a maimakon haka cutar ta yadu zuwa dukkan jihohi 50, inda ta haifar da tsayawar al'amura cak. Nan take kuma kasar ta shiga wani mawuyacin halin tattalin arziki, fiye da ma'aikata miliyan 48 suka rasa aikinsu, adadin da ya kai fiye da rubu'in ma'aikatan Amurka, a yayin da gwamnonin jihohi suka ba da umarnin rurrufe kasuwanci a kokarin hana yaduwar cutar.
Sai a kasance da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka, inda za mu kawo muku ci gaban tarihin na shugaba Trump. Yanzu kuma sai tarihin babban mai kalubalantar shugaba Trump a wannan zabe, wato tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Murtala gare ka.
Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden, dan jam'iyyar Democrat da ya shirya kalubalantar shugaba Donald Trump a zaben 3 ga watan Nuwamba, yana takarar shugaban kasa ne karo na 3, to amma wannan ne karo na farko da ya sami tikitin jam'iyyarsa na takarar shugaban kasa. Idan yayi nasarar lashe zabe aka kuma rantsar da shi a watan Janairu mai zuwa, Biden zai kasance shugaban Amurka na 46, a lokacin kuma zai kasance dan shekaru 78 da haihuwa, shugaban Amurka mafi tsufa a tarihi, inda zai zarta Trump mai shekaru 74. A duk tsawon lokacin yakin neman zabensa, Biden ya ce yana neman kawo ƙarshen dakunanniyar gwamnatin Trump. Biden ya faɗa a shafin yakin neman zaɓensa na yanar gizo cewa muna fafutuka ne ta ceto Amurka. Lokaci yayi da zamu tuna ko mu waye. Mu Amurkawa ne, jajirtattu kuma tsayayyu, amma fa cike da buri a koda yaushe. Lokaci yayi da zamu mutunta tare da girmama junanmu, mu gina matsakaicin matakin al'umma da zai amfani kowa. Mu mai da martani akan mummunan amfani da mukami ba bisa ka'ida ba da muke gani. Lokaci yayi da zamu ƙara matsakaini, mu kuma tuna cewa akwai alherai da yawa a gaba. Biden ya siffanta Trump a zaman shugaba maras alƙibla da san bai dace ba. Yana mai cewa lokaci yayi da za a sami shugaba mai kima a duk faɗin duniya, kuma shugabanci mai dattaku a cikin gida. To amma a tsakiyar annobar coronavirus, yakin neman zaben Biden a farkon watan Yuli ya sha bamban da yadda ake yakin neman zaben shugaban kasa a zamanin nan. Mafi akasari ya gudanar da yakin neman zabensa ne daga gidansa a gabashin jihar Delaware, tare da kai mamaya can ba a rasa ba a Wilmington, birni mafi girma a jihar, da kuma jihohi na kusa kamar Philadelphia da Pennsylvania, domin gabatar da jawabai da tattaunawa da kananan tarukan jama'a. Tsohon dan majalisar dattawan na Amurka ya gudanar da taron manema labarai sau ɗaya tak a cikin tsawon watanni 3, Kano kuma ya kaurecewa manyan tarukan siyasa saboda fargabar kamuwa da cutar coronavirus ko kuma taimakawa yaduwar cutar idan mutane da yawa suka tattaru domin sauraron jawabinsa. Bayan kammala karatun digiri a Jami'ar Delaware da kuma makarantar koyon aikin lawyer ta Syracuse, Biden ya kasance dan majalisar dokoki mafi karancin shekaru da aka taba zabe a majalisar dattawan Amurka yana dan shekara 29 a shekara 1972. Makonni bayan zaben sa wani mummunan al'amari ya faru. Matar Biden da ƴar su ƴar shekara 1 da haihuwa suka rasa rayukansu a wani hatsarin mota yayin da suke sayayyar bikin Kirsimeti. Biden ya yi tunanin yin murabus daga sabon mukaminsa na sanata domin kula da sauran ƴaƴansu biyu duka maza. To amma kuma a maimakon haka sai ya ci gaba da yin jeka ka dawo ta hanyar tafiyar jirgin ƙasa ta mintuna 90 a kowace rana tsakanin Washington da gidansa na Delaware, abinda ya ci gaba da yi a dukkan wa'adi shida da ya yi na tsawon shekaru 31 a majalisar dattawa. Shekaru bayan mutuwar matarsa, Biden ya haɗu da Jill Jacob Tracy, wata malamar makaranta, ya kuma aure ta, inda suka sami haihuwar ƴa mace a shekarar 1981. Biden ya nemi tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar 1987 da kuma 2007, to amma bai sami nasarar zaben fidda gwani ba. Bayan Biden ya fice daga takarar shugaban ƙasa a shekara ta 2007, dan takara a wannan lokacin Barack Obama ya nemi ya yi masa mataimaki. Sun lashe zaben shekara ta 2008, suka kuma yi tazarce a shekara ta 2012. Biden ya yi aiki a matsayin mataimakin shugaban ƙasa Obama na tsawon shekaru 8. A haujin manufofin ƙasashen waje yayin da yake a majalisar dattawa, Biden ya kasance da daddin mamba a ƙarƙarfan kwamitin hulɗa da ƙasashen waje, inda ya shugabanci kwamitin har sau biyu. Ya kalubalanci yakin gabar tekun fasha a shekarar 1991, to amma kuma ya kada ƙuri'ar amincewa da mamayar ƙasar Iraki a shekara ta 2003. Ya yi fafutukar samun shigar Amurka da NATO a Bosnia a shekara ta 1994. Yayin da yake a matsayin mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin Obama, Biden ya taimaka wajen shata manufofin Amurka akan Iraki, ciki har da janye dakarun soji a shekara ta 2011. Haka kuma ya goyi bayan shigar rundunar sojin haɗin gwiwa ta NATO a rikicin Libya a shekara ta 2011.
Murtala sanar da ƙoƙari, za mu kawo muku ci gaban tarihin ƴan takarar biyu a cikin shirye-shiryen masu zuwa. Masu sauraro kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma kuna iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen. Yanzu kuma lokaci ne da zamu leƙa Najeriya, inda kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta sha alwashin shiga cikin tsarin saka ka'idojin amfani da kafafen sada zumunta na zamani, wato social media a Najeriya. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Isa Lawal Ikra ya haɗo mana.
Taron da ya haɗa da gwamnoni da sarakuna da ministoci da shugabannin majalisa da sufetajen na 'yan sanda da kuma wasu manyan masu mukami a gwamnatin tarayya da suka fito daga arewa, ya tattauna batutuwa da dama, inji shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Bakwalalon.
Gwamnatin tarayya da na jihohi gabaki daya ba ji daɗin inda ake yada labarai wanda na zamani, wato social media, yawanci wanda suke yi ana hada ƙarya da kuma hada mutane ana rikici. Taro kuma ta ce a gode wa su majalisar tarayya wanda shi shugabansu ya zo gabaki daya, shi Senate President, da kokarin da suka yi da hulɗa da jama'a da kuma hulɗa da matasa, aka magance wayansu abubuwan da zai wuce iri da inda aka gani, kuma aka ce a yi magana wanda kuma hada shi da addu'a a samu magancewa tsakanin malamai da jami'a domin a samu yara koma makarantu gabaki daya. Haka kuma manyan addinai gabaki daya, ba musu godiya domin kokarin da suka yi suka magance abubuwa na mata matasa gabakidaya lokacin wannan zanga-zanga.
Shugaban majalisar dattijan tarayyar Nigeria Sanata Ahmad Lawal din dake wurin wannan taro ya ce wannan taro ma yanzu aka fara shi.
Za mu dauki matakai don mu tabbatar cewa yankin Nigeria ta arewa ta ci gaba da zama lafiya a cikin sauran Nigeria, kuma sauran yankunan Nigeria da yankunan sauran bangarorin Nigeria mun ci gaba da zama da su lafiya, Nigeria ta zauna a cikin kwanciyar hankali sabanin abin da ya faru kamar sati biyu baya kenan. Mu fatan mu shine irin wannan taro za mu ci gaba da yin sa a wannan yanki na Nigeria don al'ummu zauna lafiya, mu samu kuma ayyukan yi ga matasan musamman ga zaman lafiyan arewa, zaman lafiyan Nigeria ne.
Mai masaukin baki kuma gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru Amari Rufai ya ce gwamnonin arewa dai sun ji dadin yadda matasan arewacin suka kaurace wa zanga-zangar da aka yi.
Mun duba wannan tashin hankali da aka samu na kwanan baya na Endsars protest, yadda abin ya zama babban lahani ga yan sandanmu da kuma zaman lafiya na kasan gabaɗaya. Kuma mun yi farin ciki cewa matasan ba su yadda an ja su yi wannan abu ba, an dai samu ƴan matsaloli a jihohi kaɗan. Alhamdulillah, kada matasan mu su yadda wasu daga wasu wurare zo da nan jihohin arewa suna kawo tashin hankali, suna kone-kone, suna ɓata kadarori na gwamnati da na mutane.
Taron manyan arewacin Nigeria dai bai tashi ba sai da ya kafa wasu kwamitoci, in ji gwamna Simon Lalon.
Taro ta nada kwamiti, wannan kwamiti na daya wanda za a rure da harkan da kuma amfani da sarakuna. Mai martaba sarkin lafiya shine zai shugabanci wannan kwamiti. Na biyun kwamiti shine wanda za su rure da maganan matasa da civil society. Sarkin Zazzau shine zai zama chairman, da kuma an ce ya kamata a haɗa kai domin lura da wasu damuwoyin da muke shaharwa, kamar musamman zancen almajiri da kuma maganan tsaro da kuma maganan shanin ilimi da kuma talauci.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
A gaida Isa Lawal Ikara. To da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe, labarai amma wannan karin a takaice.
To sarfila a takaice, gangamin yakin neman zaben shugaban Amurka mai zafi da aka yi da kalamai masu gauni a yau Talata ya zo ƙarshe. Miliyoyin Amurkawa ne suke kwarara zuwa rumfunan zabe a fadin kasar domin yanke shawara akan ko shugaba Donald Trump na Republican ya ci gaba da shugabancin Amurka ko kuma a yi waje da shi a baiwa abokin takararsa na Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden damar mulkin kasar. Yayin da ake fama da cutar coronavirus da ba a sa ido sosai a Amurka, sama da mutum miliyan 97 ne suka riga suka kada kuri'unsu. Adadin da ya kai sama da kashi 2/3 na kuri'un shekarar 2016 da mutum miliyan 139 suka kada, inda Trump ya yi wa 'yar takarar Democrat Hillary Clinton bazata ya doke ta ya nasarar shiga fadar White House. A ranar karshe da yake gudanar da yakin neman zaɓe domin fahimtar da masu zaɓe dalilin da ya sa ya kamata su zaɓe shi ya ci gaba da mulkin Amurka a wani wa'adin shekaru huɗu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a wa'adinsa na biyu, za mu yi gyaran harkoki a Washington kana za mu tsare tsinkayar Amurka. Shugaban ya nanata a jiya Litinin a jihar North Carolina cewa an samu bunƙasar tattalin arziki a cikin wannan annobar coronavirus, kana ya yi alƙawarin raba maganin rigakafi a cikin 'yan makonni masu zuwa. Cutar sankara ko kuma kansa na karuwa a ƙasar Kenya, musamman tsakanin mata. Cutar kansa ita ce ta uku mafi kisa a kasar Kenya, a cewar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Kana adadin kamuwa da cutar na karuwa daga 37,000 a shekarar 2012 zuwa 48,000 a cikin wannan lokacin.
Masu sauraro, anan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 a wajen Najeriya, Nijar da Kamaru. Karfe 7 agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye ga ofishin mu na jamhuriyar Nijar. Kafin mu sallama, muna miƙa sakon ta'aziyar mu ga Alhaji Garba Kirakuma dakin Samunaka da iyalai da 'yan uwa da abokan arziki na marigayi Idris Bubu Marwa, wanda Allah ya yi wa rasuwa. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da kuma ci Bahiru Jedo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.